Music Studio.
Zan canki kullum yake dan Allah kiyaye.